Nobody does it better than California.
Yeah, yeah.
House music.
Wabu.
My name is Chilewa.
TC International.
Hello.
Yeah, yeah.
Mr. Z.
Bexy International. Oh, yeah.
Yeah.
I'll vote for your will, baby. Big gon' fight for your love, baby. See, ni funo ni uze vapoza. Ni funo ni uze vazona. See, ni funo na wina ine. Minataka mupenzi iwe. Fionso for yangala kupela. I promise I'll never leave you lonely. You my sweetie potato. My sugar mbalala. My heavyweight champion. My number one Shelly, baby. Oh, baby, promise me, my baby. Unyambie kweli. Minataka weo. Sipende mwingine. Roho yangu yote. Inataka paka weo. You're my number moja. Baby, promise me, my baby. Unyambie kweli. Minataka weo. Sipende mwingine. Roho yangu yote. Inataka paka weo. You're my number moja.
Oh oh, baby, you my number moja. Me have to fight for your love like a soldier. Oh oh, oh na na na. Nati, you my number moja. Me have to fight for your love like a soldier in there. Ooh, baby. Se nifuna na boza ine.
No, 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 no.
Nifuna unikondele ine.
Yeah, yeah, yeah.
Se nifuna na boza ine.
No, no, no,
I want you to love me for real.
Baby, promise me, my baby. Unyambie kweli. Minataka weo. Sipende mwingine. Roho yangu yote. Inataka paka weo. You're my number moja. Baby, promise me, my baby. Unyambie kweli. Minataka weo. Sipende mwingine. Roho yangu yote. Inataka paka weo. You're my number moja.
Oh nana, panari panari tili tonse. Yekan kushimikiri akantunse. Kai kele fotu ikeli. Anyway, kwa lia kamwana kashaka suma koso. Ifi meso fisuma nge fifi neso. Kale suma ila winonga iweso. Akamwana kashaka ndela ndaponi wevo. Fintu wawa mafyo mutima. Utuwa lilile my counselor. Sera ni wevo. I love you baby.
Baby promise me my baby. Unyambie kweli. Minataka weo. Sipende mwingine. Roho yangu yote. Inataka paka weo. You're my number moja. Baby promise me my baby. Unyambie kweli. Minataka weo. Sipende mwingine. Roho yangu yote. Inataka paka weo. You're my number moja. Manager, Mrs. Mpenga Ola, God my name.
Hello, I got you. Da 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 da